sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin Abari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kenan. Shugaban Amurka Joe Biden ya bada sanarwar haramta shigowar jiragen sama da suka taso daga Afirka ta Kudu zuwa nan Amurka da ma wasu kasashe bakwai daga ranar Litinin. A jiya Juma'a ne Biden ya bada sanarwar bayan tuntuɓar Dr. Anthony Fauci wanda ke ba shi shawara akan harkokin kiwon lafiya. Sauran kasashe bakwai ko sun hada ne da Botswana da Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya dau wannan mataki ne bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana wani sabon nau'in coronavirus, nau'in cutar mai matukar hadari da ake kira Omicron. Shugaban da Amurka ya kira ga kasashe masu hannu da shuni da su taimaka wa kasashe matalauta da allurar rigakafi. A jiya Juma'a, kasuwar hannu jari ta fado warwas, inda kasuwar masana'antu ta Dow & Jones ta sauko da sama da maki 1000 yayin da aka sanar da bullar nau'in coronavirus a kasar Afirka ta Kudu da ke kuma yaduwa zuwa sauran sassan duniya. Masu zuba jari ba su da tabbas akan ko sabon nau'in cutar za ta iya maida hannu agogo baya a nasarori da aka cimma cikin watanni da aka yi yaki da annobar COVID-19. Wannan da ita ce rana mafi muni ga ma'aunin kasuwar jari na Wall Street tun cikin watan Fabrairu. Ma'aunin da ya kasa sosai ya shafi harkokin banki da kamfanonin tafiye-tafiye da na makamashi, yayin da masu zuba jari ke kokarin daukar matakan kare kansu da harkokin kudinsu daga sabuwar cutar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta kira nau'in sabuwar cutar da mai bazuwa cikin gaggawa. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya lashe takobi a jiya Juma'a cewa zai bisa abokan gabansa a wani sakonsa daga filin daga, a cewar ma'aikatar yada labaran kasar, yayin da majalisar ɗinkin duniya take kashedi. Yakin na shekara guda ya jefa miliyoyin mutane cikin rashin abinci. A daidai lokacin da 'yan tawayen tigiri suke sanar da kwace yankuna, suna ikirarin sun kwace wani gari mai tazarar kilomita 220 daga Addis Ababa. Kasashen duniya suna jin tsoro rikicin zai kara ta'azzara, inda kasashen waje suka yi kira ga 'yan kasarsu da su bar kasar. Ma'aikatar yada labarai ta kasar ta faɗa a ranar Laraba cewa Abiy, tsohon Lieutenant General soja, ya isa filin dagan domin jagorantar yaki da ake yi da 'yan tawayen, ya kuma miƙa ragaman shugabancin kasar ga mataimakinsa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Juma'a, jami'an tsaro a kasar Iran sun yi amfani da barkonun tsohuwa da sanduna har ma da ƙananan harbe-harbe akan masu zanga-zanga a Isfahan domin taimakawa manoma da suka fusata sakamakon rashin ruwa, a cewar kafafen yaɗa labaran Iran da shafukan sada zumunta. Hotunan bidiyo da aka kafe a shafukan sada zumunta sun nuna jama'a a tsakiyar birnin na Iran a fili suna bude wuta akan masu zanga-zangar a busasshiyar kogin Zayan Deher Road, kogi mafi girma a yankin mai fama da fari da ba wasu hanyoyi da ke kusa. Kamfanin dillancin labaran Fars ya ce masu zanga-zangar suna jifa da duwatsu kana sun cinna wa baburin 'yan sanda wuta da ba motar ɗaukar marasa lafiya ta ambulan. A ƙarshe, a jiya Juma'a, kasashen Rasha da Indiya da China sun bayyana damuwa akan mummunan kalubalen aikin jin kai da ake fama da shi a kasar Afghanistan da kuma yadda safarin miyagun kwayoyi ke ƙara yawa a kasar da yaki ya daidaita. Ministocin harkokin waje kasashe uku mafi tasiri a yankin sun yi wata ganawar bidiyo inda suka sake nazari a gaban matsalolin Afghanistan da ma wasu batutuwa. Rushewar tsohuwar gwamnati mai samun goyon bayan kasashen yamma a Kabul da kuma dawowar kungiyar Taliban a cikin watan Agusta ya jefa Afghanistan cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arziki da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar. Ministocin sun lura da tsananin damuwa akan yadda abubuwa suka rinchaɓe a Afghanistan cikin gaggawa.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
lafiya kalau alheri
ya aika ban dariya jiya na gomma
Allah rike
wannan kira ka naje kamar bakinka na motsi nace lalle ba dai a ce ka ba talatalo
na ai
mana ka ba talatalo wai sai kace wai ai kai bana shiru ka ji sai ka
wala shiru na ji sai dan visa da aka ce bara mu da dangantacci ki san mu visa muna cin shi sallah sallah ne
na ce duk garin nan da zaka kokasa kofin wani ka je ka ci talatalo kafin wannan ranan
kin san
ya shiga gidan ko aka ci abinci
kin san corona ta raba tsakani ba haka ba haba muna office me zai hana cin
ai ana ma magana ai shine ba da corona ta hana mu wannan zumuncin Allah ya nuna mana bayan
cikin amin
saba
amin
Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'i
kin san kuma shugaba yana ran gaji yana ziyararsa a Ghana
yasa ku kai ne mai saukin baki daga nesa
lalle ne ka eh ana na ya shata rubu
ne sai baki daga nesa
Allah sarki
Allah ya dawo da shi lafiya, Allah ya sa gaba lafiya.
Amin.
So, babu kamar yadda muka saba, bari mu bude wannan babi daga shiga shi yau ma shekara na karewa muna da za mu sada zumunci da kuma taya murna mu ma aure ya dawo gidanmu.
Lalle ne kan.
haka ne Mustafa Nasiru Batsari
haka abu namu
yawa abu namu maganin
magani akwabi mu
haka yake to Elsie Umba ce za ta yi aure wato Elsie Salamatu Mustafa Nasiru Batsari da aka fi sani da Ummi da angonta Yusuf Sanusi dada dan gwari wanda yake aiki a gidan radio Landmark FM Kontagora wato yar jarida yar dan jarida za ta auri dan jarida
dan jarida haka ne za ga biro da recorder kidan
biro da recorder to zai wannan auren ne a ranar 4 ga watan gobe da misalin karfe 11 na safe a kofar gidan shi wakilin namu Mustafa Nasiru Batsari da ke bayan gidan Alhaji Dan Lami Sarkin Daji unguwar Rahama Kwantagora to muna fata za a yi wannan aure a yada ce Allah kuma ba da zaman lafiya da hakurin zaman tare har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Malam Aliyu Bashir da na marigayi Haruna Sabo waɗanda za a ɗaure auren ƴaƴansu Ramla Mustafa Aliyu Hajiya da barista Mustafa Haruna Sabo za a auren ne su kuma a wannan asabar din yau din nan kenan gida mai lamba 71 rimin tsiwa ka san tsiwa
tsiwa
eh ka san tsiwa da Hausa
wato tsiwa irin wani
to ban faɗa ba arabin tsiwa arimin tsiwa kai
arimin tsiwa
dike dan kuwa
lalle ji kai
arimin tsiwa za a yi a cikin sajin da karfe 11 da safe har yanzu muna taya bayakin Findiga Ahmed Usman Ahmed Muhammad ya dikawo da zai aure da Elsa Hawa'u da Abubakar Sadiq su ma yau ne za a yi wannan aure a masallacin mai martaba Sarkin Gombe da karfe 11 na safe sai kuma kakakin Sarkin Shafale wanda zai aure da Ibrahim Muhammad Agwai da Salsabila
Salsabila
Muhammad Lawal su ma ranar da za a yi namu na batsari wato 14-12 ga ranar 4 ga watan gobe ranar ne za a yi nasu a sabon layi hanyar tudun guda
kowa ya ji nashi kenan
kowa ya ji nashi kenan amma mu a fi zuwa namu
haka ne haka ne a zo namu kan gaskiya ne
a zo namu jeto na goma na ganka kai ma da jeri
ai ga su danne hannuna kace-kace bari mu faro da wannan wato gaisuwar taya murna ga iyalan marigayi Malam Aminu Dan Zaki mai gatari da na Alhaji Suraj Ibrahim Yaji mai gatari na daurin auren ƴaƴansu Rabiu Aminu Muhammad Dambulin da amaryarsa Bilkis Mahmud Tahir walida wanda za a daura a ranar Asabar shi ma wannan auren hudu ne wato ga watan Disamba kenan wato wata mai kamawa amma za a daura da misalin karfe 2:30 da rana a masallacin Dan Sama unguwar Waziri Mai Gatari to Allah ya bada ikon zuwa to sai kuma gaisuwar wato taya murna zuwa ga iyalan Madugo da na gidan Sarki Malam Ali Kumasi na daurin auren ƴaƴansu Harifa Shehu Madugo da angonta Alhassan Mutawakilu da aka fi sani da Junior wanda za a daura a mako mai zuwa wato ranar 5 ga watan Disamba kenan a fadar Sarkin Zangon Kumasi wato gaisuwa zuwa ga Hajjia Ramatu Mista Alhaji Boutique da kuma Hajjia Mardiya First Lady iyayen amarya sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Muhammad Ishaq da na Alhaji Umar Abdullahi na auren ƴaƴansu Muhammad Shamsuddin da Ummi Suleiman Umar wanda za a gudanar da bukin a gobe Lahadi wato an riga daura auren ana gudanar da bukin a gobe Lahadi a Fadama Park unguwar Sabo Fadama unguwar National Chief Imam kenan iyayen amarya ko sun hada ne da Alhaji Muntari Ibrahim Garkon Gabas da Hajiya Melin Sarkin Fawa Tanko kuma sai da Hajiya Jamilan Asasi antin Superior da Hajiya Rabi matan Alhaji Labaran Winiba da Hajiya Fauziya Kinsiske kanwar Garkuwa to sai kuma gaisuwar taya murna zuwa ga Malam Abubakar
na auren yarsa wato Hawwa'u da angunta Abubakar Yakubu wanda aka riga aka daura jiya Juma'a. To duka dai Allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a daya ba.
To amin sun mu aminto baba bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna wannan ba aure akai ba abinda muke addu'a kenan kullun Allah ya sa mu kai lokacin da zamu ritaya ba mu aiki
Amin.
Muna taya murna ne ga Reverend Dr. Bakari Ibrahim da kuma Reverend Zaure Mai Gida waɗanda suka yi ritaya a ƙarshen makon nan bayan kammala aiki na shekaru sama ma. Sai kuma gaisuwar fata alheri da ban gajiya ga Professor Abdullahi Shehu Jakadan Najeriya ƙasar Rasha da fatar an kammala taro a Abuja lafiya an kuma koma gida lafiya.
To ji kuma bari mu yi ka gaisuwar taya murna zuwa ga hakimin sulhu tankarkar Muhammad Idris Wambai dan majalisar sarki kin mika bikin cika shekaru 45 akan kujerar hakimci. To Allah ƙara lafiya da tsawon kwana. To bayan haka sai ta'aziyya kuma da muke mikawa ga ma'aikata na Zuriya FM a birnin Kumasi na rasuwar wato shugaban gidan radio kuma mai gidan radio gabaki ɗaya kenan Alhaji Abubakar Haruna wanda aka yi jana'izarsa a ranar Alhamis a birnin Kumasi. To muna mika ta'aziyya musamman matarsa wato Hajiya Suwaiba kenan da kuma iyalai musamman wato Alhaji Haruna Alhassan da kuma Alhaji Hakim. Muna muku ta'aziyya daga sashen Hausa da muryar Amurka.
Da dukkan ma'aikatan wannan gidan radio.
Kwarai da General Manager Isu Inshallah.
To Allah ya ji kamar mace Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
Amin summa amin.
To baba bari kuma mu sada zumunci mu faro daga garin Buti jihar Difa jamhuriyar Nijar. Gaisuwar Usman Abdumani zuwa ga Mustafa Abdu Buti da Abdulrahman Abdu Buti sai kuma Jibrilu Abdu Buti da Gapko Abdu Buti da Alhaji Abdu Mazaunin Libya sai kuma Muhammadu Abdu Yamai a Nijar da Mani Jali Buti sai kuma Malami Umaru Buti da Muhammadu Lare Normal Buti sai Suleiman Digari Bauchi da kuma Ismaila Musa Diriyan Fulani.
To sai kuma gaisuwar Abaye Huce daga Alhassan Bidiji a Kumasi wanda yake yana mika gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aminisa Malam Dauda a garin Tamakedan da ke jihar Accra da matarsa Hajiya Meli da aka fi sani da Hajiya Mama da ƴaƴanta Tagwaye wato Radiya da Margiya da kuma Maryam wato wadda ake kiranta Hajiya Mama kenan sai kuma ɗansa Alhaji Aminu da ke garin Kufriduwa. Akwai kuma gaisuwar Abaye Huce zuwa ga Alhaji Hallar Kumasi babban jami'in sadarwa a ofishin hukumar raya birane da zangwaje na kasar Ghana da kuma gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga mai martaba sarkin zangon Accra da ake kira Alhaji Yahaya Hamisu Bako wanda ke shirin tarban shugaban sashen Hausa Ali Mustafa a ziyara da yake kai a Ghana inda zai gana da wato Hausawa kenan mazauna kasar Ghana. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Malam Imrana Adamu Bako marafin sarkin zangon kenan da matarsa Sister Amina Aminu Bebeji da Alhaji da Malam Salisu Adamu Bako da Malam Babalu Babatu da matarsa wato Rukayya wato su duka Adamu Bako kenan da Alhaji da Malam Anyas da Malam Anyas Adamu Bako wato Usa kenan da muke cewa Usa Bakufe da Hajiya wato Sister Kandi Adamu Bako da kuma Malam Sa'adu Adamu Bako wato Malam Awi kenan ko kuma Sa'adu Bori.
To madalla bari mu dire a Zamfara da gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta Mahmud Salisu kauran na Moda zuwa Khalifa Atiku Abubakar mai suna kauran na Moda da Malam Badamasi Limamin masallacin Juma'a na Di Kaura da Honorable DG Ubadulla Yahaya Kaura sai Injiniya Kabiru Shehu Kamoshi Kaura da matarsa Anti Shafa'atu Salihu da Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Faruku Liman na ƙasa Allah ya san haka ne.
Amin.
Malam Soho mai wancin hula kauran na moda sai Alhaji Buhari mai shago bakin kasuwa kauran na moda da Nasiru Musa Adafka sai baba Isa sau ba tar an ta lafiya kamar da kullum baba.
Kasuwa da kasuwa haka yake.
Labarin wani ba haɗeje ne.
To. Wai. To Abdullahi haɗeje shi kai hakuri ka saurara kai ba.
Ai shine wani ba haɗeje ne yana cikin aikin baranta a gidan wasu masu kuɗi. To sai sannan Hajiya ta kira shi tace ba haɗeje zaka iya zuwa kasuwa sai ta haba Hajiya.
Me ne hana? Ba
kuma hawo gidan mu ba muke cefa ne ba.
To.
Sai ce ke fa da Hajiya. To shi ke da sai Hajiya ta ce mishi to bari ta rubuta mishi abin da zai so a takarda don kare
shi saboda bantuwa.
Yawwa saboda bantuwa. Shi ke nan da shi ta ya dai ta rubuta mishi in ma bai iya karantawa ba in ya je a nuna mishi.
Ya nuna masa haka.
Ta rubuta mishi ya gane yace ya gane nawa ne wannan kaza 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 haka yace to ya gane to shaji ya ta rubuta mashi takarda tace magi ta rubuta magi ta sa alama tace 200 dala naira 200 gishiri naira 100 albasa naira 100 tarugu naira 200 kori naira 100 manja naira 200 da zin to da take mutattara duka abin da take sata saya din nan kawai sai ta sa mishi total jimila ba naira 850 kudin ya kama
baki ɗaya kenan jimilan kudin
jimilan kudin naira 850 shikenan ta dumika ma dan hajji ɗaya da takarda da kudi ya tafi kasuwa dan hajji da ya tafi layi layi duk ya sawo komai da komai da ta sa mishi a cikin wannan takarda shikenan ya wuni yana neman total
inda ake sai da total
inda neman total yayi ta yawo yayi ta zagawa yana neman total
to da wani kudi zai siya total din
ka to shikenan shi abu biya daure mishi kai ko ya yayi ta bin hanya ya bi abin da abu biya daure mishi kai na farko bai samu total ba
bai samu total kuma ko kudin total ya fadi ne sun zube
ba kudin total ba total yawuni hajiya tajira za ta samu hajiya ta jire shiru sai can dan hade da ya gaji da yawo ya ji to bari da ya tafi tare a radi da kai
eh haka ne ya rungumi kaddara ji gida
ya mutan da kudi na biyu kuma shi gashi bai samu total ba sai ta koma yace mata wallahi tallahi hajiya na so komi abinda ya rage kawai ne ta yawo na kasuwar na kawai shine total da ban samu da saya ba kuma gashi kudin total din ya bace
wadda hajiya ta ke
hajiya mai tsaye za ta yi ga haushi ga dadi da ya bata mata lokaci ba ta samu ta
kuma ta samu ta yi abinci ta ba ba ta yi da kuwa ba
ga shirme da ba wani batun total ba kudin da ya fashe to kai ne hajiya ko kuma kai ne mijin hajiyan an zo gida ba ba abinci wai an fitar da abu a samu total ba kuma kudin total ya fashe ya za ka yi da
dadi wallahi ni dariya zai ba ni kawai wallahi ya ne wai kudin total akwai mutane ba
an da shi da geography ke kaje
geography
to ba mu da gaba ba Juli ta da daga mana hannu tagini da ka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin
baba ya gobe keri
alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
lafiya ubangiji ba kai nake lafiya ubangiji ba kai nake waje
lafiya ubangiji ba kai nake waje
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin lokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashen Hausa a voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci da kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta ta Facebook da kuma Twitter su a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Creation da haɗa shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku a wuri lafiya.